نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. والنشين درس منا 60 حدود لتاف العدب المفرد قد لتاف إليك كرنت الدمو ladubba na zamantakewa a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda al-Imam al-Bukhari ya rubuta. Kuma za mu yi kokarin karanta hadisi na 333 zuwa hadisi na 341 insha Allah. Wannan darasi yana karantar da mu bayani akan yabo da kuma kirari ga dan Adam. Yabo da kirari ga dan Adam. Al-Imam al-Bukhari ya kawo babi na 153 ma ja'a fi tamaduhi, bayani da yazo game da tsananta yabo. Asali kalma ta al-madhu da larabci ita ce take daukan ma'anar yabo, kamar yadda yazo a littafin Tajul Arus al-Imam Zubaydi a mujalladi na 7 shafi na 111 yace al-madhu nathibul hijai wa huwa husnus sana'i. Ayi magana mai kyau akan mutum shine ake kira yabo, da larabci ana ce masa al-madhu, sabanin kushewa. Kaga al-Imam al-Bukhari ya gabatar da bayani akan hukuncin kushe ma dan Adam, bima a gaban sa ko a bayan sa. Sai kuma ya kawo bayani na karshe wato akan yabo ga dan Adam, imma a gaban sa ko a bayan sa. الوصف بالجميل صفن تمتن دا وانا ابو ميكيو شي اكي كرا يبو وانا يازو شكل لتفايد يوا وانا دسكي مغانا كان كالمومين هرش العربجي كمال لسان العرب نا ابن منظور مجلد نبي شافينا قريب يد كمانين دا ترى على چيوا هو وصف المحاسن بكلام جميل صفن تكاوا وان حالا ينمتن ta hanyar magana mai kyau, wannan shi ake kira yabo. A siffanta kyawawan halaye na mutum ta magana mai kyau. Haka ma littafin Maqayisul Lugha na Ibn Faris, a littafin Fathul Bari Ibn Hajar Allah madaukake masa rahama yana sharhin Sahihul Bukhari a mujallad na 13 shafi na 617 yace amma idan aka ce at-tamaduhu maimakon al-madhu, al-madhu yabo ne, amma at-tamaduhu fa tafa'ulun min al-madhi. At-tamaduhu yana ma'aunin at-tafa'ul min al-madhi, don haka ya taho da kalma ta al-mubalagh. Ma'anarsa at-tamaduhu at-takalluf, tsananta yabo shi ake nufi da at-tamaduhu. Al-Imam al-Bukhari da yace babu ma ja'a fi tamaduhi, babi da yazo da bayani game da tsananta yabo, ba wai yabo kawai ba, tsananta yabo, domin yabo shine al-madhu. Amma idan aka ce at-tamaduhu, to ana nufin tsanantawa ta wajen yabo din. da larabci akan ce al-mumadahatu shine madhu kullu min ash-shakhsayn al-akhar ya zama mutane biyu wannan ya yabi wannan wannan ma ya yabi wannan duk ya shafi haka ibn hajar yace kamar al-imam al-bukhari yana ishara ne game da wannan tarjuma domin duk sa'ilin da kaga al-imam al-bukhari yace babi na kaza to kamar yana nufin hukunci akan abu kaza wato tarjumar da yayi na ita wannan mas'ala yana ma yadullu alayhi al-khabar li'annahu a'ammu min akuna min an yakuna min al-janibayn wato yabo imma ya kasance daga mutum guda koko yabo ya kasance tsakanin mutane biyu wannan ya yabi wannan wannan ma ya yabi wannan menene matsayin sa a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan in ka duba sahihul bukhari al-imam al-bukhari yayi tarjuma akai yana kitabu shahadat ma yukrahu min al-intab fi al-madh yayi babi akai wato an kyamaci a tsananta yabo kaga a can cikin al-jami'u sahih yace ma yukrahu min al-intab fi al-madh abinda aka kyamata game da tsanantawa ta wajen yabo amma anan cikin al-adabul mufrad sai yace at-tamaduhu wanda idan aka ce at-tamaduhu din ya dauki ma'anar abin da ya fada a cikin al-jami'u sahih wato tsananta yabo yana magana ne akan tsananta yabo hukuncin sa a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai bambanci tsakanin alhamdu da kuma al-madhu domin alhamdu kalma ce ta yabo ita ma al-madhu kalma ce ta yabo shin akwai bambanci tsakanin su wannan yana cikin matsaloli da malamai suka yi sabanin fahimta akai ibn al-qayyim al-jawziyya yayi magana akan bambancin waɗannan kalmomi da al-madhu da kuma al-hamdu a littafin sa Bada'i'ul Fawaid a mujallad Nabi Shafi na 93 yace innal hamda ikhbarun an mahasinil mahmudi ma'a hubbihi wa ta'zimihi idan aka ce alhamdu yabo ne amma shi wannan yabo ana bada labarin kyawawan halayen wanda ake yaba sannan kuma ana son shi kuma ana girmama shi kaga yabo din ya hada abubuwa guda uku bayan bada labari game da kyawawan halayensa na biyu ana son shi na uku ana girmama shi to idan yabo ya hada waɗannan abubuwa guda uku shi ake kira alhamdu fala budda fihi min iqtirani al-iradati bil khair bi khilaf al-madh don haka ka'ida ne idan aka ce alhamdu to za a samu ana yabo ga wanda ake wato kirga kyawawan halayensa ana son shi wanda ake kirga kyawawan halayen nasa ana son shi sannan kuma ana girmama shi sannan ana fatan a samu lada saboda abin da ake babu wanda ake ma wannan banda Allah amma idan aka ce al-madhu fa ibn al-qayyim yace fa innahu ikhbarun mujarrad an bada labari ne kawai da game da kyawawan halayen wani ba wai tare da ana son shi tare da ana girmama shi tare da ana fatan a samu wani alkhairi gurin sa la an dai bada labarin kyawawan halayen wani sai a ce al-madhu amma idan ya hada wato da soyayya da kuma girmamawa da fatan a samu lada to ba za a ce alhamdu ba za a ce al-madhu ba sai a kawo kalma ta alhamdu wannan dalilin yasa idan za a yi yabo ga Allah ba a kawo kalma ta al-madhu sai dai a kawo kalma ta alhamdu saboda yabo ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ke tare da soyayya ga Allah din kuma da girmamawa gare shi sannan ana fatan a samu lada a dalilin wannan yabo da ake ma Allah wannan shine alhamdu hakanan wato al-imam shaukani shi ma ya fada cikin nailul awdar farkon littafin nailul awdar al-imam shaukani da ya fara da fassaran yabo ga Allah yana mujallal na farko shafi na 17 alhamdu huwa alwasf bil jamili ala al jamili al ikhtiyari lit ta'zimi ya zamanto kai yabo ga wani saboda kyawawan halayensa sannan kuma tare da girmamawa gare shi itlaqul jamil al awwal li idkhal wasfihi ta'ala bi sifatihi zatiyya wannan yake bance Allah subhanahu wa ta'ala idan aka ce ana yabo ga Allah alhamdulillah me yasa ake yabo gare shi sai aka fassara da rabbil alamina kaga kenan an bayyana dalilin da yasa ake irin wannan yabo gare shi saboda me saboda mai girma ne wanda ke wato renan talikai gaba dayan su kaga akwai yabo gare shi, sannan akwai girmamawa, sannan akwai fatan a samu wato lada akai. Don haka yasa karshen al'amari da ake karanta Fatiha sai kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaga yabon naka kayi shi ne saboda fatan ka samu kusanci ga Allah, kuma ka samu wato lada akan wannan yabo da kake masa. Don haka yasa al-Imam Shawkani yace fayakunu ala haza a'amma min alhamd mutlaqan, kalma ta almadhu wato tafi fadi. In ka lura kalma ta alhamdu yana da wuyan samunta, sai dai a takaita ta ga Allah kawai. Wannan dalilin yasa mu'amala tsakanin mutum da mutum ana amfani da kalma ta almadhu, amma idan ga Allah ne sai a kawo kalma ta alhamdu. Amma duk da haka akwai malaman da suke ganin da alhamdu da almadhu ma'anar su guda ne. Wannan yana cikin bayanin al-Imam Shawkani. Babu shakka akwai bambanci kamar yadda magabata suka gabatar da bayani. Hadisi na 333. حدثنا محمد قال حدثنا آدم بن أبي إياس. الإمام البخاري شين أكن في ذا محمد. الإمام البخاري يبعد لاباني شوى يكره حديث النونغور آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الوردي عن خالد بن مهران يا شهر دا الحزاء yana cikin kananan tabi'ai an ce ya samu ganin Anas bin Malik sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Mihran an Abdurrahman bin Abi Bakra an abihi, an karbo hadisin nan daga dan sahabi shine Abdurrahman bin Abi Bakra, ya karbo daga babansa shine Nufai'u bin al-Haris, wato shine Abu Bakara sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan zukira inda annabi sallallahu alaihi wasallam, wani mutum ne aka ambace shi wurin annabi. Anna rajulan zukira inda annabi sallallahu alaihi wasallam, an kira sunan wani, an ambaci wani mutum kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam a majalisin manzon Allah. Fa afna alaihi rajulun khaira, sai wani mutum yayi yabo gare shi, yabo na alkhairi. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah yace wai haka kai tonka, tata'ta unuka sahibika, ka gutsire wuyar wato abokinka, ai ka gutsire kamar kafin lewuyan dan uwanka ne, kamar kafin lewuyan masoyin naka ne. Yaquluhu miraran, annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadin haka akai-akai yana ta maimaitawa. Sai da yazo cikin Fathul Bari Ibn Hajar yana sharhin hadisin, saboda hadisin ya zo a Sahihul Bukhari, ka duba mujallar na 10477 Fathul Bari. Ibn Hajar yace wa kadhali Muslim, wannan haka ya zo a riwaya ta al-Imam Muslim. Akwai hadisin da ke tafi nan gaba kadan, wanda shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an yabi wani ne, sai manzon Allah yace ka karya bayansa. A wannan riwayar kuma fa manzon Allah yace ka filla wuyansa, ka ta'ata, ka gutsire wuyansa, wato ka gutsire wuyan wani saboda kirari da kaimar. Gaba kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka karya bayansa, shine Ibn Hajar yace al-muradu bi kullin minhuma al-halaq, ma'anar annabi sallallahu alaihi wasallam abinda annabi yake nufi shine wato halaka, kamar ka halaka ne game da wani, domin idan ka halaka wani, domin idan aka ce ka filla wuyan mutum, man yuqta'u unuquhu yuqtal, duk wanda aka ce an yanke wuyansa kaga an kashe shi kenan. Wa man yuqta'u dhahruhu yahlik, duk wanda aka ce an karya bayansa ya mutu. Shine yasa lokacin da aka ambaci wannan mutumin, wani yana gurin yayi kirari ga mutumin, yayi yabo gare shi, asna alaihi rajulun khaira, wani mutum yayi yabo ga wannan, yabo na alkhairi. Kalma ta as-sana'u ita ma ma'anar ta yabo. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wai haka kai cho gare ka, ka ta'ata unuka sahibika, ai ka yanke wuyar ba wato abokinka. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ka'ida, yace masahabbai in kana ahadukum madihan la mahala, idan dayan ku ya zama dole sai yayi yabo ba makawa, ya zama masa dole sai yayi yabo ba makawa, fa da kul sai yace ahsabu kaza wa kaza, ina tamanin kaza da kaza, ina fatar kaza da kaza. In kana yara annahu kazalika, in mutum yana ganin wancan da yake yabonsa din ya kai haka din, to duk da haka kare ce wani kaza ne sai dai ya ce ina ganin ina tammanin wani kaza da kaza ne wa hasibuhullah sai kuma ka ce ai Allah shine mai isansa domin hasibuhu bi ma'ana kafihillah Allah shine mai isan ya san hakikanin wancan mutumin da nake yabonsa domin ta duk inda ka kai ga ganin alkhairin mutum Allah ya fi ka sanin al'amarinsa Allah ya san gaibi kai baka sani ba saboda haka sai ka ce ina tammanin wani mutumin kirki ne ahsabu kaza wa kaza ina tammanin wani mutumin kwarai ne amma nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kana yara annahu kazalika in fa yana ganin mutumin ya kai a ce mutumin kwarai ne sai fa in kana ganin haka duk da haka a ƙarshe sai ka ce wa hasibuhullah Allah shine mai isarwa game da sanin hakikanin al'amarinsa wala yuzakki ala llahi ahada kada wani ya tsarkake wani ga Allah subhanahu wa ta'ala in ji manzon Allah wannan hadisin yana sahihul bukhari yana kitabu shahadat babun idza zakka rajulun rajulan kafahu wato wannan babin al-imam al-bukhari yayi a cikin al-jami'u sahih wato a cikin sahihul bukhari yace babi akan idan mutum daya ya tsarkake wani mutum guda to ya isa wanda shi ake kira at-tazkiya idan mutum guda ya tsarkake mutum guda ya isa saboda wannan hadisi duk da cewa akwai sabanin fahimta da aka samu wajen malamai kamar yadda zo cikin Fathul Bari mujallal na 8 shafi na 177 al-imamu Malik da al-imamu Shafi'i wato suna ganin cewa dole ne a samu mutane biyu kafin sarkake wani ya tabbata sarkakewa bi ma'ana ta bada shaidan kwarai a kansa wannan abu ne wanda ya shafi kamar shari'a ko ana son za a bada wani mukami ga wani ana neman shaidu a kansa wannan shi ake kira at-tazkiya wa huwa qawlu Muhammad bin al-Hasan ishtiratu isnain kama fi shahada to anan babu laifi kenan dan an yi yabo ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam ba yabo din ne ya hana ba wannan ita ce hikimar kawo hadisin nan anan annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana an yi yabo wani ba amma kuskuren da aka yi ta wajen yabon shine manzon Allah yake fadakarwa akai an yi kuskure ta wajen yabon saboda an tsananta an tabbatar alhali kuma Allah shi ya san gaibi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wato magana game da cewa yabo ga dan adam yana da hadai al-imam al-ghazali a littafin sa ihya ulumuddin mujallal na 3 shafi 160 yayi magana akan cewa yabo da kake gani fil madhi sittu afatin ana samun aibu guda shida tattare da yabo ga mutum akwai aibu guda shida arba'un al-madhi yabo wato aibu guda hudu suna ga ainihin mai yabo din wanda yake yabon wani aibu hudu suna tare da shi sannan isnani alal mamduhi aibu guda biyu kuma suna ga wanda ake yabon sa aibu biyu guda hudu suna ga wanda yake yin yabo din sannan guda biyu kuma suna ga wanda ake yabon sa yace ammal madihu shi wanda yake yabon wani aibu na farko shine faqad yufritu fihi yana iya wuce iyaka ta wajen yabon sa wanda shine aibu na farko fa yadhkuruhu bima laysa fihi ya kai ga fadan abinda ba hakan ba ya kai ga fadan abinda ba haka ba game da mutumin idan ya wuce iyaka don in ka ce wani ba kamar sa kaga ka wuce iyaka kana yabon sa ne saboda wani kyawun hali amma sai ka ce ba kamar wani to aibu na farko kenan al-imamu al-ghazali yace fa yakunu kazzaban nan mutumin da ya yabon ya zama makaryaci saboda baka san gaibi ba Allah shi ya san waye fi kowa a duniya don haka yasa lokacin da Annabi Musa alaihi salam wani ya mar tambaya waye fi ilimi a duniya Annabi Musa ya ce ni ne sai Allah ya jarrace shi yace masa akwai wanda ya fi ka ilimi Annabi Musa ya ce Allah ka hada ni da shi wannan ya danganci kowane irin yabo duk wani abin da ya zamanto akwai ilimin gaibi a kansa to ba daidai bane mutum ya hukunta cewa ba a samun irin kaza la sai dai kai yabo daidai abinda ka sani game da mutum don haka aibu na farko shine mutum ya wuce iyaka ta wajen yabo din na biyu al-imam al-ghazali yace wa qad yuzhiru fihi min al-hubbi ma la ya'taqidu tana yiwa ya bayyana mar soyayya a gaban jama'a alhali soyayyar bata je zuciyarsa ba don lokacin da kake yabon mutum kana iya faɗan abu kamar kana son mutumin alhali son bai je zuciyanka ba to da zaran an samu haka harshe ya saba ma zuciya al-Imam al-Ghazali yace an samu siffar munafiki idan har ka yaba wa mutum ka nuna so gare shi alhali son naka bai kai zuciya ba to nan ma aibu ne sannan na uku wa kad yaqulu lahu ma la yatahaqqaqu fa yakunu mujazifan yana iya fadan abin da bai tabbatar ba yana iya fadan abin da bai tabbatar akan mutumin ba ta wajen yabonsa to kaga nan ya zama yana aiki da zato wanda kuma Allah ya aibanta shi ba daidai bane mutum ya zama to yana wato harsashe musamman akan abin da ya shafi halayen mutane sai yace na hudu wa kad yafrahu almamduhu bihi tana yiwa wanda ake yabonsa din yayi takama a dalilin yabon da aka yi masa kana idan yayi takama kana zaliman fayu'sa bi idkhali sururi alai fayakunu munasiran li zalimi lokacin da aka yi yabo ga wancan mutumin da ya ji labari sai ya fandare fandare wanda yayi sai zama kai ne sababi kaga kamar ka taimaka ma aikin zalunci don haka yasa al-Imam al-Ghazali yace wadannan abubuwa hudu suna tare ga wanda yake kokarin ya yabi wani ana samun aibu kamar guda hudu amma ta sashin wanda ake yabon sa fa na daya fayuhdisu fihi kibran wa ijaban lokacin da ake yabon mutum rashin sa'a mutumin yakan zama mai girman kai ko ya rika ji da kai ai garin nan in ba dan zuwan ka ba ai da bamu samu ci gaba ba to daga nan kuma sai ya fara ji da kansa to daga wannan lokaci kuma halaka ta same shi saboda koda babu shi in Allah ya yi nufin gyara zai gyara sa to yabo yakan sa mutumin da aka yabe shi ya samu ji da kai da girman kai wannan shine aibu na farko gare shi sannan na biyu fa wa kad yafrahu fa yafsudu al-amal yana iya takama takamar kuma tana bata masa aiki domin da zaran ka cika baki to aiki ya bace ai dama na sani kauye kamar wannan in ba na zo ba shi za a gyara to magana ta bace ai Allah shike iya gyara halin mutane mutum bai iya yin komai da zaran mutum ya cika baki komai kyan aikin sa yana bace ta ya za a yi musan yabo na kwarai kenan ya za a yi musan yabo da ya dace malama sun yi magana akan akwai alamomi kamar guda hudu alamomi hudu na yabo na kwarai na daya shine as-sidqu lokacin da za ka yi yabo ga mutum ka tabbata abin da ka faɗa gaskiya ne don haka yasa wannan hadisi da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka kira sunan wani mutum a majalisinsa wani ya yi yabo gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kafin lawayan wato abokinka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi bayanin yanda ya kamata yace in kana ahadukum madihan la mahalata idan dayan ku ya kasance zai yi yabo ga wani ba makawa sai yayi yabon fale kun sai yace ahsabu kaza wa kaza ina tamanin kaza da kaza ina fatan kaza da kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yace sharadin sa in kana yara annahu kazalika kaga gaskiya ta fito dole ne sai ka tabbatar da gaskiya game da abin da zaka yi yabo gare shi ba a yabo akan zato ba a yabo akan labari sai ayi yabo akan yaqini abinda kake da tabbas akan sa shine kake yabo akan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ka lura da abin da ya faɗa cikin hadisin nan a fili ne in kana yara annahu kazalika idan mutum ya kasance yana ganin wannan mutumin da zai yabe shi din haka din ne kaga ana ya nuna cewa abinda zaka faɗa ya tabbata gaskiya ne in kana ya'lamu zalika minhu saboda haka in ma zaka tashi yabo din fala yatajawazul madihu as-sifat al-haqiqiyya as-sadiqa fil mandu lokacin da zaka yi yabo ka tabbata duk abinda ka faɗa gaskiya ne game da wanda kake yabon sa in ma a gaban sa ko a bayan shi duk ɗaya ne in ma a gaban sa ne zaka yi yabo gare shi ka tabbata gaskiya kake faɗa in ma a bayan sa ka dai tabbata maganar da ka faɗa din babu kari akai fasana'u bima ya'lamu haqiqa ja'izun ka yaba wa mutum saboda abinda ka tabbata gaskiya ne wannan ba laifi bane wani kana kokari saboda kulawa da kake da masallacin nan ai kaga abinda ka faɗa gaskiya ne idan yana kulawa da masallacin ka yaba mar abinda ka faɗa din ya tabbata wato ainihin akwai shaida gaskiya ne cewa yana aikata wannan abin. Don haka yasa idan dai mutum zai yabi wani da abu wanda ya tabbata gaskiya, sai a ce to yabonsa na kwarai ne, babu laifi. Don haka yasa al-Imam al-Bukhari da zai yi babin nan, ka lura da wata hikima da kuma ilimi irin na malamai, yace ma jaa fi tamaduhi, bai ce ma jaa fil madhi ba, domin shi kansa yabo ba da laifi bane, amma at-tamaduhu tsananta yabo, nan ne aibu yake fitowa. Wannan shi ne sharadi na farko, kamar yadda ya zo cikin Fathul Bari na Ibn Hajar a mujallar 10 shafi na 478. Idan dai za ka faɗi gaskiya game da wanda za ka yabo gare shi, babu laifi. Na biyu fa, sharadi na biyu ta inda ake gane yabo na kwarai shi ne at-tawassul, ka yi tsaka-tsaki. In za ka yi yabon kar ka wuce, ka yi zamanto kana yinsa tsaka-tsaki, bi ma'ana adamul mubalaga wa mujawazatul haddi, kar a wuce iyaka. Idan an wuce iyaka, to ya wuce yabo, ya koma abin da ake kiransa al-itraqu, wanda shi ne kirari. Akwai bambanci tsakanin al-madhu da kuma al-itraqu. Ya zo cikin Umdatul Qari na Al-Hafiz Al-Aini, mujallar 16, shafin 37, sharhin Sahihul Bukhari. Haka nan Ibn Hajar shi ma ya faɗa cikin Fathul Bari, al-itraqu, abinda ake nufi da al-itraqu, al-madhu bil batil, ka yi yabo amma akwai ƙarya cikin yabonka, wannan shi ake kira al-itraqu, shi ne kirari. Haka ma Ibn al-Asir ya faɗa cikin An-Nihaya fi Gharib al-Hadith wal Athar al-Mujallal na uku shafi na 271, al-itraqu mujawazatul hadd fil madhi wal kadhib fihi, kirari shine a wuce iyaka ta wajen yabo kuma a samu ƙarya a cikin yabon, wannan shine ake kira kirari. Idan mutum yana yabon wani, yabon ya tsananta kuma akwai ƙarya a cikin yabon, ba a cewa wane yana yabon wane, sai a ce wane yana kirara wane. Me ya bambanta su? Kirari akwai ƙarya a ciki, sannan akwai wuce iyaka ta wajen yabo. Yana da yawa, wannan yana cikin littafai kamar yadda malamai suke bambanta kalmata al-madhu da kuma al-itra, wanda dukkansu sun zo cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ka duba lisanul arab a mujallar nabi shafi na 589, musamman ta sashin annabi sallallahu alaihi wasallam, kana iya gane yabo ga manzon Allah, kana iya gane kirari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya sani akwai bambanci tsakanin yabo da kirari, don haka yasa manzon Allah ya bambanta mana su, kuma kafin ya bar duniya sai da ya mana tsawatarwa akan tsanantawa ta wajen yabo gare shi, domin idan an tsananta din to za a koma ga kirari. Akwai hadisin da ke cikin Sahih Bukhari Kitabul Anbiya, inda yake magana واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها. الإمام البخاري يكاو حديث عبد الله بن عباس وانت يباد الأباري ياتي سيدنا عمر الله يكاد مسير دا. عبد الله بن عباس ياروني جكين صحبي أزامن صحبي سيدنا عمر كو دتيجلي سبودا هكا يارن صحبي سكن توكي إلمي وجن من ين صحبي. عبد الله بن عباس يكن توكي إلمي وجن سيدنا عمر الله يكاد مسير دا. Abdullahi bin Abbas yace ya ji Sayyiduna Umar yana cewa, yana faɗa akan minbari, ba ma ake bi ba, akan minbari a cikin masallaci, ya kulu alal minbar sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji annabi yana cewa la tutruni kama atratin nasara ibn maryam. Sayyiduna Umar yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku min kirari kamar yanda nasara suka yi madan maryam kirari, kaga ba yabo bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kawo kalma ta al-madhu ba, sai kawo kalma ta al-itra'u, saboda al-itra' shine al-mubalaga, bi ma'ana mujawazatul hadd fil madhi, yabo in ya wuce iyaka shi ake kira al-itra'. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku min kirari kamar yanda nasara suke madan maryam kirari. In ka duba sharhin hadisin cikin Fathul Bari mujallar 6 shafin 355, wato Ibn Hajar yace ta yaya nasara suke ma annabi Isa kirari, kaga ba a ce nasara suna yi ma annabi Isa yabo ba, saboda abin da suke faɗa akan annabi Musa, annabi Isa alaihi salam, ya wuce iyaka, don haka ba yabo bane. Menene kirari ne? saboda akasari abin da suke faɗa game da annabi Isa ƙarya ne. Ibn Hajar yace nasara da'awakum fihi al-ilahiyya wa ghayra zalika, suna ma korafin annabi Isa shi kansa abin bauta ne, sun bashi muqamai na Allah subhanahu wataala, wanda kai da kake nan a yanzu kai ka sani, ba ma waɗanda suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba, har yanzu kai ka sani nasara suna ba ma annabi Isa alaihi salam muqamai wato na Allah tabaraka wataala. Saboda haka sai manzon Allah ya ja hankalin sahabbai, kuma sayyidina Umar akan minbari ya faɗa yace naji manzon Allah yana cewa kada ku min kirari kamar yanda nasara suka yi ma dan Maryam kirari. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sahabbai fa inna ma ana abduhu, ni kawai bawan Allah ne, fa qulu, don haka ku rika yabona da cewa abdullahi wa rasuluhu, bawan Allah kuma manzon Allah. Kaga in ka yabi manzo da cewa bawan Allah ne, manzon Allah ne, gaskiya ne, ka faɗi gaskiya. Amma idan ka ce ba a halicci duniya ba sai dan manzon Allah, to nan gun sai a ce ina hujja, ba a halicci duniya ba sai don annabi sallallahu alaihi wasallam, ba ka samun hujja cikin alqur'ani ko hadisin annabi. Maimakon haka ma maganar ka tana karo da wasu ayoyin alqur'ani, misali suratul zariyat ayata 56 wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, abinda Allah yace ban halicci aljanu da mutane ba sai don su bauta ne. Kaga halittar aljanu da mutane gaba ɗaya Allah bai yi ta ba sai don me? Sai don abota mar. Don haka saboda kana son annabi sallallahu alaihi wasallam, ba daidai bane ka faɗi maganar da baka da hujja akan ta, wannan ba soyayya bane ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisin Abdullah ibn Shakir wanda al-Imam Abu Dawud ya rawaito, yana cewa in talaqtu fi waqt bani Amir ila Rasulillah, na tafi cikin tawagar jama'anmu banu Amir lokacin da ake ta zuwa wato ake ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ana mubaya'a gari gari, jama'ar mu sune wafdu bani Amir, mun taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam ina cikin su. Fa kunna lokacin da muka iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam muka zo Madina, sai muna cewa anta sayyiduna, kai ne shugabanmu. Kaga jama'a na kama sallaci ana kallo, baki sun shigo mutanen kauye, kai ne shugabanmu ana faɗi da ƙarfi. Sai manzo Allah yake ku dakata as-sayyidullah, shugaba shi ne Allah tabaraka wa ta'ala. Manzo Allah nan take hana su mutanen kauye, amma ba su yi shiru ba. Wa afdaluna fadlan wa a'zamuna qawlan, kai ne kafi mu falala, kai ne kafi mu kyauta, kafi kowa alkhairi a duniya. Sai manzo Allah yake qulu bi qawlikum, kuyi hattara maganar da za ku faɗa ta tsaya a ainihin wanda kuke da haƙƙin faɗansa. Abinda za ku faɗa da bakunanku fa ya tabbata kuna da hujja a kansa, aw ba ba kaulikum, wato kuna iya faɗin sashin maganar ku tana iya zama hujja amma ba duka ba. Manzon Allah ya ce wala yastajriyannakum shaytan, kada ku bari shaytan ya rike ku, ya yi amfani da ku, ya batar da ku. Domin shaitan yana iya amfani da so da kake wa annabi ya batar da kai. Shaitan bai rabuwa da dan adam, hatta cikin masoyan Allah shaitan sai ya shigo. Don haka yasa dole sai mutum ya zama mai hattara a rayuwarsa. Ibadarka kayi ta yanda Allah ya tsara, soyayyarka kayi ta yanda Allah ya tsara, domin ta waɗannan hanyoyin shaitan yana bi ya bar da mutum. Allah ka tsare mu. Hadisin yana sahihu sunan Abi Dawud, hadisin 4806. Kaga waɗannan mutane da suka shigo, na ɗaya sabbin musulunta ne, abinda Bahaushe yake cewa sabon musulunta, wanda bai daɗe ba kenan da karɓan addini, ba su daɗe da karɓan musulunci ba, sai gashi sun shigo, don haka ba su san yanda tsarin musulunci yake ba. Suna zuwa Madina sai suka yi wa annabi yabo irin wanda suke masarakunansu a ƙauye, irin kirari da suke masarakunansu a ƙauye shi suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ka duba aunin mabu sharhin wannan hadisin, malamai yana mujallad na 10-61 cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi qulu bi qawlikum, ya'ani qulu bi ahli dinikum wa millatikum, abinda za ku faɗa magana irin ta mabiyan addinin musulunci, ba magana irin ta ƙauyawa ba. Manzo Allah ya ce wato maganar da za ku faɗa a yanzu tunda ku musulmai ne, magana ce da ya kamata ta zama irin ta musulmi, ba wai maganar ta zama irin ta bakawai ba. Me ake nufi da bakawai? Saboda kaga ana abu garinku, kawai ka dauko ka zo da shi da Madina za ka yi wa annabi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu akwai bambanci tsakanin girmansa da girman sarkinsu. Manzo Allah ya nuna cewa akwai bambanci tsakanin girman da yake da shi da kuma girman sarakuna. Don haka ba za ka yi wa manzo kirari irin wanda ake ma sarki ba, akwai bambanci. Saboda shi shugabancinsa ba irin na shugabancin mutane ba ne, ya akwai bambanci. Don haka yasa ya ce wad'uni nabiyyan rasulin kama sammani Allah tabaraka wa ta'ala, ku kira ni annabi, ku kira ni manzo kamar yanda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani. Wala tusammuni sayyidan, kar ku kira ni shugaba. Idan kun kira ni shugaba, kama tusammuna ru'asa'akum wa ubama'akum, yanda kuke kiran sarakunanku, yanda kuke kiran shuwagabanninku, za ku girmama ni irin girmama wadda kuke wa shuwagabanninku. Kuma akwai bambanci. Wala taj'aluni mislakum, kar ku sanya ni in zama kamar shuwagabanninku da kuka sani. Fa inni lastu ka ahadihim, ba kamar ɗaya daga cikinsu nake ba. Iz kanu laysu dunakum fi asbabid dunya, saboda sarakuna na duniya me ke gabansu, mulki duniya ce take gabansu. Wa ana asudukum bin nubuwati war risala, ni kuwa shugabanci na annabci ne da manzanci. Don haka ba abin da za ka yi in ji daɗi kamar ka ce min annabin Allah, manzon Allah, bawan Allah. To ya shafi abin da Allah ya aiko ni da shi. Amma ka ga shugaba na ƙauye fa, in ka ce mai bawan Allah, ƙarshe sai ya daure ka ko? Ai, ka danganta shi ma da bawa Allah, shi mulkinsa da bambanci da shugabancin manzon Allah. Shi annabi sallallahu alaihi wasallam, irin siffar da Allah ya bashi a cikin alqur'ani, wannan siffa ita ce idan ka kira ta yake zama ka yi yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka yasa manzon Allah ya ce fasammuni nabiyyan wa rasula. Don haka abu na biyu da za ka gane cewa yabo da kai yana da kyau shine ba kirari ba ne. Me ya bambanta yabo da kirari? Kirari an wuce iyaka ta wajen yabo, kuma an sa ƙarya. Domin duk inda abin da ya zama baka da hujja a kansa, to ƙarya ce. To bare tsakanin bare kuma a ce an yi shi ma ga annabin Allah. Allah ka tsare mu. Alama ta uku da ake gane yabo mai kyau a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, wato shi ne yabon ya zama bai halaka wanda ake yabonsa ba. Idan ka yi yabo mai kyau, to wannan yabo ba zai zama dalilinsa wanda ka yaba din ya halaka ba. Wannan dalilin yasa in ka lura da hadisin da muka karanta, mutumin da ya yi yabo mai tsanani sai manzo Allah ya ce ka yanke wuyarsa, ka halaka shi. Ashe yabo yana iya halaka mutum? Yabo da za a yi wa mutum yana iya zama dalilin halakarsa? Wannan yake bambanta maka wato shugabanci na musulunci da kuma na al'ada. Kaga shugabanci na al'ada, sarki yakan so a yabe shi yabo wanda zai ma wuce iyaka. Amma a ka'ida ta musulunci ba daidai bane, duk yabon da zai sa wanda aka yabe shi ya kai ga fandarewa, to wannan yabo ba mai kyau bane. Saboda cewar annabi sallallahu alaihi wasallam, wai haka qata'ta unuka sahibika. Al-Imam an-Nawawi شرح صحيح مسلم جزء نبو مشاتك وشافه دليل شرن شدة تجي قال العلماء وطريق الجمع بينها تإن أكي غاني بمبنشي زكاني يبومي كو دمار كو أن النهي محمول على المجاوزة في المده يبومار كو ينوش إياكا وزيادة في الأوصاف أي قالي تكين سبو فينا أصلي أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه koko an yi yabo din ga wanda ake tsoron yabon zai zama dalilin fandarewarsa ya zama halaka gare shi. Idza sami al-madha, idan yana gurin ya ji irin yabon da aka yi mai, wannan yabon zai sa ya halaka. Wa amma man la yukhafu alayhi zalika, amma mutumin da kai yabo gare shi ba a tsoron yabon da kai masa zai sa ya lalace, likamali takawahu, saboda akwai alamar yana da kiyaye dokokin Allah, akwai alamar tsoron Allah tare da shi. Saboda haka da ka faɗa mar magana baka gani cewa baka ganin alamar maganar ta za ta sa ya fandare. Wa rusuki aqlihi wa ma'rifatihi, akwai alamar yana da zurfin hankali, yana da zurfin tunani, yana da sani, yana da sanin ya kamata. Don haka don ka yabe shi ba zai halaka ba. Fala nahya fi matihi fi wajhihi, babu laifi don a gaban mutum ka yabe shi. idan dai mutum ka lura mai tsoron Allah ne, to maganar da ka faɗa ne yabo gabansa ba zai sa ya halaka ba, don ka faɗi yabo gabansa ba laifi bane. Ba laifi bane, kaga ana la'akari da mutumin da zaka yi yabon gabansa a dalilin yabonka ya lalace. Idan dai akwai alamar haka, to bai dace ka yi wannan yabon ba, saboda yabon naka zai kai shi ne ga halaka ba tsira ba. Al-Imam an-Nawawi yace bal in kana yahsul bidhalika maslaha ka nashtihi lil khairi wal izdiyadi minhu aw ad-dawami alayhi aw al-ittida'i bihi kana mustahabban. Malamai ma suna cewa yana zama mustahabi kai yabo ga mutum saboda ya kara aikin kwarai, wato yabo yakan sa mutum ya kara himma ta wajen ayyuka na alkhairi. Saboda haka yabo yana tabbata ma abu ne mai kyau, amma dai abin da ake lura da shi shine kada yabon ya kai mutum ga halaka. To sannan na hudu, wanda alama na hudu da ake gane yabo mai kyau, wato shine taqyidul madhi, wato shine bayan kai yabon kai masa kaidi, yabon naka ka daure shi. Idan mutumin baya gurin aiwa ne, mutumin kirki ne, la karka faɗa haka, sai kai ma maganar ka kaidi. Menene kaidi? Kai wa maganar ka da baibai. Mecece da menene da baibayin nan? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin wannan hadisin, manzo Allah yace ahsibuhu kaza wa kaza, ina tammani, wato karka fito kai tsaye ka ce wa da mutumin kirki ne, la ce akwai tammanin wa ne mutumin kirki ne. Dan cewar ka akwai tammani, kaga ya nuna ka dan bar wata kafa ta Allah, ka bar wata kafa wacce babu wanda ya santa sai Allah. Amma in ka ce tabbas wani mutumin kirki, to kai kuskure, saboda ba ka iya sanin gaibi. Akwai abin da kai ka sani na zahiri, kuma akwai abin da Allah ya sani kan mutumin da kake yabonsa na batini. To bai dace ka shiga wato gefe na Allah subhanahu wa ta'ala ba. Don haka yasa malamai suke cewa yin haka yana zama ta'adduban ma Allah. Idan ka tashi yabon wani sai ka ce ina tammani akwai fatan wani mutumin kirki ne, to kai ma Allah ladabi. Kai ma Allah ladabi, saboda ka bashi nashi haƙƙi. Sai fa wanda Allah ya tabbatar da mutumin kirki ne, kamar misali a Qur'ani, Allah ya tabbatar da sahabbai, ya yarda da su, ya yi alƙawarin aljanna gare su, don ka ce sahabban manzon Allah mutanen kirki ne, wannan ba laifi, saboda ka tabbatar da abin da Allah ne ya faɗa. Amma idan kai ne iliminka zaka faɗi wani abu game da wani mutum, to ana buƙatar ka bar wata ƴar kafa na sanin gaibi ga Allah subhanahu wa ta'ala, saboda shi Allah shi ne wanda ya san gaibi, ya san abin da mutane ba su sani ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana suratul najmi aya ta 32, alladhina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira. To daga nan sai Allah madaukake ya ce huwa a'lamu bikum, Allah ya fi ku sanin kawunanku, Allah ya fi ka sanin kai kanka, Allah ya fi ka sanin ka. Iz ansha'akum min al-ardi, tun lokacin da Allah ya kirkiro halittar babanku annabi Adam daga ƙasa, Allah ya san sirrin shi. Wa iz antum ajinna, da kuma lokacin da ku din kuke cikin mahaifa na mahaifiyarku, lokacin da kake cikin mahaifar gyatumarka, Allah ya san ka. Kaga kai baka san komai ba sai da kai wayo, to shi ku Allah ya san ka ma tun baka zo duniya ba. Don haka yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fala tuzakku anfusakum, kar ku yadda ku tsarkake kawunanku, huwa a'lamu biman ittaqa, Allah shi ya fi sanin waye wanda yake kowa kiyaye dokokinsa. A suratul nisa'i aya ta 49, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alam tara illal ladina yuzakkuna anfusahum, ko kaga waɗanda suke tsarkake kawunansu, waɗanda suke tsarkake rayukansu, balillahu yuzakki man yasha, Allah shi ne ya fi cancanta ya tsarkake wanda ya ga dama. Kaga ya nuna cewar ba daidai bane mutum ya tsarkake wani ko ya tsarkake kansa, la idan ka tashi yabo ga wani, to abinda za ka yi shi ne kamar da malamai ke cewa innamal ahkamu tujra bizawahir, ana hukunci ne da abin da zahiri ya nuna. Tunda za ka yi aiki ne da zahiri, wallahu ya tawalla sara'ir, ya kamata sai ka ce ina tammanin wani kaza ne, sannan yake ce wallahu hasibuhu, Allah shi ne mafi sani wato game da al'amarinsa. Wala uzakki ala Allahi ahada, wanda shi ne ya zo a cikin sahihul Bukhari. Kamar anan kuma a cikin al'adabul mufrad ya ce wala yuzakki ahadun Allah, kada wani ya tsarkake wani ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma sahihul Bukhari kace wala uzakki ala llahi ahada, bana tsarkake kowa ga Allah subhanahu wataala. Hadisi na gaba, حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا قال حدثني بريدة بن عبد الله عن ابي بردة. ابو بردة شيني يارون ابو موسى الاشعري. ابو موسى الاشعري صحابين سنن عبد الله بن قيس ينا ده يارو انا كنس ابو بردة بن ابي موسى الاشعري. ابو بردة انن اقي محاوره ده مالمن تاريخي سكاي اكنسا. Akwai waɗanda ke ganin sunansa Amiru bin Abi Musa al-Ash'ari, wasu kuma na cewa la kuni al-kunyan nan ita ce sunansa ta asali. Wannan yana cikin dalilai da yasa malamai suke cewa babu laifi dan ka sa ma yaro suna da al-kunya, a sa ma yaro suna da al-kunya maimakon a kawo wata suna, don aka ce Abu Burda al-kunya ce. Da akwai waɗanda ke ganin asalin sunansa kenan. Abu Burda ya ruwaito an Abi Musa daga babansa, shine Abu Musa al-Ash'ari. قال يجي سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا, النبي صلى الله عليه وسلم يجي ونمتن يثني على رجل ينا يبوغ ونمتن فأما با يبوغ ويبا فجين دي قاعد كلمة ويطريه وما ينا كرا راشي كاقا أبو يبن بنشي زكان الثناء دا الإطراء هو المدهو دا الإطراء يبوغ دا بن كرا لي دا بن lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan mutum yana kirari ga wani, fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya ce ahlaktum, kun halaka, aw koko ya ce qata'tum dhahara ar-rajuli, kun karye bayan mutumin da kuke wa kirari. Kaga wancan hadisin muka karanta na farko, kun filla wuyan wanda kuke kirari, wato ka filla wuyansa. Nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun karye bayansa, ma'anar su guda ne kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa. Wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi, kirari yana kai mutum ga halaka, kirari yakan sa mutum ya halaka. Kuma gaskiya ne, ko a tarihi kana ji, idan kirari ya kai kirari mutum yana iya halaka, saboda yaushe dan zai sa yayi tunanin babu kamarsa, don haka sai ya kai ga aikata abinda zai halaka kansa. Wannan hadisi yana sahih Bukhari kitabul adab babu ma yukrahu min at-tamaduh, da sahih Muslim kitab az-zuhd war-raqaq bab an-nahy an al-madh idha kana fihi ifrat an hana yabo idan akwai wuce iyaka, wa khifa minhu fitna ala al-mamduhi, idan ana tsoron fitina zata auku ga wanda ake yabo, to yabo gare shi din bai take an hana. Hadisi na gaba, hadathana Muhammad qala hadathana Qabisatu bin Uqbat as-Suwa'i qala hadathana Sufyan bin Sa'id ath-Thawri, شين سفيان الثوري, عن إمران بن مسلم, عن إبراهيم التيمي, عن أبيه إبراهيم التيمي يكره حديثي لقى بابنسا, شين يزيد بن شريك التيمي قال كنا جلوسا عند عمر, يزيد بن شريك التيمي يتي منا زونة تارد سيدنا عمر, الله يكره مسيرك منا زونة تارد سيدنا عمر, شي إبراهيم التيمي ذيك بعد الأبار النمبى صحابي بني تابييني muna yana bada labarin sayyidina Umar, muna zaune tare da shi. Fa asna rajulun ala rajulin fi wajhihi, wani mutum yayi yabo ga wani mutum a fuskarsa, yayi kirari gare shi. Fa qala, sai sayyidina Umar yace aqarta rajula, ka halaka mutumin, aqaraka Allahu, kai ma Allah ya halaka ka. Kasan Umar yana da zafi, sayyidina Umar yace ka halaka mutumin, kai ma Allah ya halaka ka. Hadisin babu shakka yana da isnadi mai kyau, ya zo cikin kitabul adab na Ibnu Abi Shayba, babu rajul yamdahu rajula, hadisin 31. Aqartar rajula aqaraka Allah, sai sai na Umar yace tusni alaihi fi wajhihi fi dinihi, kana kirari ga mutum a gabansa, kuma kirarin ya shafi addininsa. Kaga al-Imam al-Bukhari bai kawo karshen magana ba anan. To da larabci akan faɗi irin waɗannan maganganu ba wai ana nufin ma'anarsu ba. In ka duba an-nihayatu fi gharibil hadis juz'i na uku shafin 272, zahiri zaka ga kamar sayyidina Umar yayi addu'a ne na halaka ga mutumin nan wanda yayi kirari ga wani, saboda yayi kirari ga wani sayyidina Umar yace ka halaka shi, kai ma Allah ya halaka ka. Zahiri addu'a ce, sai Ibn Asiri yace walaysa bi du'a in fil haqiqa, amma haqiqa a bisa al'ada ta larabawa suna faɗin irin wannan magana ba addu'a suke nufi ba. Larabawa sukan faɗe ta alhali ba addu'a bace, wa huwa fi mazhabihim ma'ruf, abu ne sananne a tsari irin na larabci akan faɗi magana zaka ga magana zahiri addu'a ce alhali ba addu'a bace. Hadisi na gaba, حدثنا محمد قال حدثنا عبد السلام قال حدثنا حفص بن غياث النخعي عن عبيد الله بن عمر بن حفص جيكا سيدنا عمر عن زيد بن اسلم عن ابيه يا كربو دغ زيد بن اسلم زيد بن اسلم يا كربو دغ بابانسا شيني اسلم مولى عمر بن الخطاب اصلي باوان سيدنا عمر ني دغ بايه ان تاشي قال اسلم yace sami'tu umar ibn al-khattab naji sayyidina umar yaqulu yana cewa al-madhu zabhun yabo yanka ne yabon mutum kamar yanka wuyansa ne dan a nuna maka hadarin kirari hadarin kai yabo ga mutum yana da hadari idan yabon ya saba wadancan ka'ida da muka ka'idoji da muka yi bayani akai shi yasa al-imam al-bukhari sai ya fassara shine yace qala muhammadun muhammadun dinnan yana nufin al-imam al-bukhari mai littafin nan yace ya'ani idza qabilaha idan wanda aka yi yabon ya karbi abinda aka fada to kamar an yanka shi ne wanda aka yi kirari gare shi sai ya karbi abinda aka mar kirarin to kamar yanka wuyansa ne bai san hadarin sa ba Allah ka tsare mu isnadin sa yana da kyau asalin hadisin yazo wato yana sunan abi ibn majah yana kitabul adab babul madh da kuma al musannam na ibn abi shayba kitabul adab fi ar-rajul yamdahu ar-rajul hadisi na 3619 hadisin muawiya wancan riwaya ta muawiya ya jingina hadisin ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi muawiya yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa iyyakum wattamaduha ku kiyaye wato tsananta yabo fa innahu zabhu saboda tsananta yabo kamar yanka mutun ne so kaga hadisin sai ya fitar da ma'ana akan wannan hadisin na sayyidina Umar domin shi wannan hadisi da Imam al-Bukhari ya kawo shi dai a matsayin maganar sayyidina Umar ne yace al-madhu zabhu shi yabo yana zama yanka kamar yanka wato ga wanda ake yabon sa amma Muawiya fa a riwayarsa ya tabbatar da asalin maganar ba ta sayyidina Umar bace maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace iyyakum wattamaduha ina gargadin ku kiyaye tsanantawa ta wajen yabo fa innahu sabu saboda kuwa tamfar yanka wuyan mutun ne Imam al-Bukhari ya kawo babi na 154 babu man asna ala sahibihi babi dake bayani akan halalci wato ga wanda yayyabo ga abokinsa in kana aminan bihi idan ya aminta game da shi kaga da farko al-Imam al-Bukhari ya kawo wadancan hadisi kashi na farko yana tabbatar mana yabo yana zama hadari ga shi wanda yake yin sa da wanda ake yaba ma to sannan sai ya kawo bayani kashi na biyu shine wannan babin yana nuna cewa babu laifi game da yabo amma akwai sharadi man asna ala sahibihi wanda yayyabo ga wato abokinsa sahibinsa kai da kai yabo ga wani mutum in kana aminan bihi idan ya aminta game da shi ka aminta game da mutumin yabon naka ba zai sa ya lalace ba shine ake nufi da in ka aminta kaga akwai sharadi kenan dan in ka lura da bayanai na baya wancan yayi yabo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace kafin lawiyarsa wannan yayi yabo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ka karya bayansa sannan ga hadisi da muka karanta manzo Allah yana cewa yabo yana zama kamar yanka dan adam ashe yabo yana da hadari ga wanda ake ma yana iya zama dalilin lalacewar mutum Allah ka tsare mu to al-Imam al-Bukhari ya nuna wannan babi kuma yana tabbatar da babu laifi don an yi yabo amma fa idan an aminta game da wanda ake yabon sa din bi ma'ana la yurisu al-kibra wal ujub wannan yabo da ake ba zai samar masa ji da kai ba na akwai wanda yabon da za a yi mai din sai ya samar masa ji da kai in ka lura da waɗannan hadisai sai ka ga kamar wato samun su a zamanin yau zai wahala saboda yanayin al'adar mutane kusan ma tsarin rayuwa irin ta siyasa zaka ga rayuwa ce da take kamar wato warware waɗannan hadisai da muke karantawa, domin ba yadda za a yi ma kai siyasa sai kai kirari ba ma yabo ba, ka faɗi ƙarya ka faɗi gaskiya akan mutum ga gabansa da bayansa, ko ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dole ne mu yi hattara saboda yana da girma. Manzon Allah ya ce kamar karya bayan mutum ne, kamar wato killa wuyan mutum ne, kamar yanka wuyan mutum ne, duk waɗannan sun zo cikin hadisai da muka karanta. Amma kamar yadda muka ce bayanin al-Imam an-Nawawi a sharh sahih Muslim a juz'i na 18 shafin 126, man la yukhafu alayhi zalika likamali takawahu wa rusukhi aqlihi wa ma'rifatihi fala nahya fi matihi fi wajhihi. Mutumin da ya zama kana da tabbacin mutumin yana da wato karfin addini, yana da hankali, ya san ya kamata yabonka ba zai sa ya lalace ba, to dan kai yabo a gabansa ba laifi bane, amma nan ma ka tabbata abin da ka faɗa gaskiya ne, kar ka wuce iyaka, wato ba laifi game da yabo in dai ba saba waɗancan sharuɗa ba. Wannan kamar yanda al-Imam al-Bukhari ya yi tarjamar babi akai, haka malamai suka yi magana, malamai da dama, in ka duba Fathul Bari mujallad na 10 shafin 477 ga sharhun Nawawi ala sahih Muslim a littafin al-Mawsu'atu al-Fiqhiyya a mujallad na 36 shafi na 55, nan ma malamai sun tattaro dalilai da bayanai na magabata akan cewa shi yabo ba laifi bane, yabo ba laifi bane illa dai waɗannan sharuɗa su ake dubawa. Al-Imam Izzuddin bin Abd as-Salam a littafin sa Qawaidul Ahkam yana shafin 208 ya ce kazalika al-madhu al-mubahu, duk da cewa yabo an halatta shi idan an kiyaye sharuɗan sa halal ne a yi yabo, to amma a hakan ma la yuksiru minhu, ba a so a yawaita, don zaka ga mutum akwai wani wanda duk inda ka haɗu da shi sai ya ce haba wa ka ga manya ba, ai ku ne kuka yi kaza, ku kuma inda za ku sake haɗuwa gaba ma sai ya sake faɗa, to shi yabo koda na gaskiya ne kuma koda ya cimma waɗancan sharuɗa ba a son yawaita shi, ba a son yawaitawa, in ka faɗa sau ɗaya ya isa. Wala ya taqa'adu an al-yasir minhu inda masisil haja, Izzuddin ya ce bai kamata ma a ƙiyin yabo ɗin ba idan bukata ta taso, saboda yabo yakan sa mutum ya ƙara ƙaimi wajen aikin alkhairi, idan aka yaba wa mutum yakan ji daɗin aikin da aka yi, kuma wannan ba laifi ba ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan albishir ne na farko, albishir ne na gaggawa daga Allah, idan har ka ga mutane sun yaba ma a gabanka kuma abinda suka faɗa ya tabbata gaskiya ne, to wannan albishir ne Allah yake maka tun baka mutu ba cewa ya yarda da kai, domin idan mutane sun ba da shaidar kware akan mutum, to wannan yana gwada cewa mutumin nan hatta wajen Allah mutumin kirki ne, idan mutanen da suka yi shaidarsa mutanen kware ne, to ba a dai son a yawaita shi, kuma yana da amfani, bai dace a zama an yi watsi da yabo din ba, ya zama to tazkirar lahu bi ni'matillahi liyashkurha, tana yiwa ya zama tunatarwa ne ga mutum saboda ni'imar Allah, yayi mata yayi godiya ga ni'imar da Allah subhanahu wataala ya masa, wa liyadhkurha bi shartil al-amn 'ala al-mamduhi min al-fitna, kowanne malami dai abinda yake fada kenan, idan zaka yi yabo to kai kokari kaga cewa kai yabo din ga mutumin da yabonka ba zai sa ya lalace ba. Sai kawo hadisin 337, haddathana Muhammad kala haddathana Abdul Aziz bin Abdullah kala haddathani Abdul Aziz bin Abi Hazim an Suhayl Suhayl bin Abi Salih as-Samman an abihi, ya karbo daga babansa, baban Suhayl bin Abi Salih ana kiransa Zakawan bin Abdullah maula ummul mu'minin Juwairiyya al-Ghatfaniyya, da can bawan matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam, ya zamanto ta yanta shi, kuma yana cikin manyan masana a garin Madina. An Abi Huraira, ya karbo hadisin nan daga Abu Huraira shi Zakawan bin Abdullah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni'mar rajulu Abu Bakrin ma dalla da mutum sayyidina Abu Bakar, ni'mar rajulu Umar ma dalla da mutum Umar, نعمر رجل أبو عبيدة ما دلّا دمتون أبو عبيدة نعمر رجل أسيد بن خضير ما دلّا دمتون أسيد بن خضير نعمر رجل ثابت بن قيس بن شماس ما دلّا واتوغمتون ثابت بن قيس نعمر رجل معاذ بن عمرو بن الجموح ما دلّا غمتون معاذ بن عمرو نعمر رجل معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم يكرغ ودنن متاني yana cewa madalla ga wani madal ai kaga yabo ne ko yabo yake wakala kuma sai yace bi'sar rajul fulan tir da wani kuma ya kira sunansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da bambanci ta wajen bayani saboda shi maganar sa kamar yadda Allah ya faɗa ne la yantiqu anil hawa idan Allah ya sanar da annabi wani munafiki ne to manzon Allah yana faɗa wa bi'sar rajul fulan tir da wani kaga da aka tashi bayanin wadanda manzon Allah ya kirda su ba a kira sunayen su ba ka duba ladabi na musulunci masana su sahabbai zuwa ga tabi'ai idan za su faɗi wani abu mai kyau game da mutum suna kiran sunansa saboda wanda ya ji sai ya san wannan daraja ce ga mutumin amma idan wani abun kunya ne ko wani abu mara kyau game da wani a tarihi ba za a kira sunan shi ba ba za a kaga an rufa mai asiri kenan hatta adda sab'atan har sai da ya kirga mutane bakwai wannan hadisin yana sunan Tirmidhi yana al-Musnad al-Imam Ahmad hadisin ya inganta yana silsilatu sahiha hadisin 875 kaga wannan ya nuna cewa babu laifi dan an yaba ma wani a gaban sa ko a bayan shi shi yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan tunda manzo Allah yake cewa madalla ga sayyidina Abu Bakar madalla ga sayyidina Umar madalla ga Abu Ubaida ai yana yaban su ne a ƙarshe kuma yake tirdawa ne kaga waɗannan baya yabon su so babu laifi don an yi yabo gaban mutum amma kamar yadda ake cewa idan aka san wannan yabo ba zai sa mutum ya lalace ba idan aka ce an yabi mutum irin sayyidina Abubakar sayyidina Umar Abu Ubaida manyan sahabban manzon Allah waɗannan ba a tunanin halaka gare su ba a tunani bare ma sun samu shaida ta yardan Allah subhanahu wataala Ibn Hajar cikin Fathul Bari a mujallar na goma shafiyan 478 ya ce wa kad babatul ulama ul mubalaga al ja'iza min al mubalaga al mamnu'a saboda haka anan zaka fahimta yabo ya samu matakai da farko dai yabo kansa babu laifi na biyu akwai tsananta yabo shi yabon da aka halatta wanda aka kiyaye sharuɗan nan da muka kirga guda hudu idan an kiyaye sunansa yabo to kada a tsananta malamai na kyamatar a tsananta amma ba laifi bane to sannan mataki na hudu shine al-itra an tsananta yabo kuma mai ƙarya wanda shine makura shine al-itra shine ake kira kirari saboda haka yabo ba a son a tsananta shi amma Ibn Hajar yace bisa ga sharuɗa guda biyu idan aka samu waɗannan sharuɗa guda biyu to babu laifi don an tsananta malamai suna magana akan tsananta yabo wanda aka ce ba a so shine wanda ya zama akwai sharadi tare da shi wannan shine abu na farko au taqribun ko ana son kusantar wani domin da zaran kaji mutum ya tashi a taro yana yabon gwamna ko shugaba me yake nufi yana kokarin ko dai ya kusance shi ko ko da bai ce a bani kaza ba bai ce a jawo ni ba amma dai tunda yana kirara shi yana so ne sako ya isa gare shi dan ya jawo shi to wannan ya nuna haramcin abin da yake ko da yabon sa din gaskiya ne tunda akwai sharadi na kusantar wanda ake yabo wannan yabon harabin ne na biyu shine ya kai ga mutum ma ya buƙaci sharadin ya nemi kusantar wani a dalilin sa ya nemi kyauta kenan ya nemi kyauta don akwai wanda ke kirara wani don kyauta kamar yadda mawakan Hausa suke bisa al'ada ta Hausawa ba su kadai ba mawaka in kaji suna kirari ga wani me yasa suke yi akwai sharadi guda shine suna neman kyauta in kaji wani yana kirara wani yana yi ne saboda ya samu kyauta ko ko sharadi na ya kusanci wanda yake kirara ba to idan babu ɗayan biyu din nan babu sharadin kyauta kuma babu manufar a kusanci wani dan an yaba ma mutumin an tsananta ba laifi bane amma duk da haka kamar yadda Izzuddin bin Abdulsalam yake fada malamai suna kyamatar tsananta yabo ko da yabon da aka halatta shi sai dai kawai wanda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba masa, domin idan manzon Allah ya yabo ga wani to wannan kuma ya samu tabbas, ya samu wato halalcin a yabe shi, domin yabon wanda annabi ya yaba yabo ne wato ga wanda Allah tabaraka wataala ya yabe shi. Saboda haka shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi, wannan babu shakka ba laifi ka tsananta yabo gare shi kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Misali, akwai wani labari da yazo cikin sahih Bukhari da kuma sahih Muslim, kitabu fada'il sahaba, hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas, wanda yake nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi yabo gaban mutum, amma saboda sanin wannan yabo ba zai lalata mutumin ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yabo gaban mutum, kar ka dauka, kaga da farko al-Imam Bukhari ya kawo wadancan hadisai an yi yabo gaban sa, amma manzo Allah yace karfa akai ga karya bayan mutum ko filla wuyan sa. To amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yayi yabo ga wasu, wanda shi yake nuna maka akwai bambanci tsakanin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe su da kuma waɗanda yake tsawatarwa akan irin waɗannan yabo din. Sa'ad bin Abi Waqqas yace, wata rana استعذنا عمر بن الخطاب على رسول الله وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته. سيدنا عمر يازو جدا النبي صلى الله عليه وسلم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا أمسى سيدنا عمر ينمي إذن يشبو فأديدي وأن الله كتشيكما النبي صلى الله عليه وسلم ينتارد ماتا أتكين جدا kamar yadda Sa'ad bin Abi Waqqas ya ce, wasu mata ne daga Qurayshawa suna magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sun tsananta, sun daga murya ga sayyidina Umar yanzu. To shine Ibn Hajar yake cewa tana yiwuwa baya ga matan Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu mata ma Qurayshawa da ya zama sun zo, saboda haka an hadu gaba ɗaya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ana magana, kuma sai matan suna daga murya su akan ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda yake mana isharar da cewa yana da kyau idan mutum yana da mata ya zama yakan zauna da su, saboda tattauna abin da ya shafi iyali. Don abin da manzon Allah ya yi kenan, ya haɗa matan wato suna tare. Falan maska azana Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas ya ce lokacin sai na Umar ya nemi izinin ya shigo. Faqumna fabadarna alhijaba, sai duk suka zabura, kowace ta ɗauki hijabi ta sa. Da jin sayyidina Umar ya nemi izinin shigowa, kowace sai ta zabura ta nemi hijabi ta sa. Fa azina lahu rasulullah, sai manzon Allah ya masa izini. Kaga wannan kuma ya nuna cewar zallan matan annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Don da a ce akwai wasu mata ai ba za su soke hijabi ba. To lokacin da manzon Allah ya masa izini, fa dakala Umar, sayyidina Umar ya shigo, yana shigowa sai ya ga wa rasulullah ya haku manzon Allah yana ta dariya. Sayyidina Umar ya ce, ma abhaka Allahu sinnaka ya Rasulullah, ya Rasulullah, me yasa haƙoranka suke dariya a yanzu? Ni menai? Wato shigowar Sayyidina Umar, sai ga fuskar manzo tana wato murmushi, sannan yana masa dariya. Fa qala annabi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ajibtu min haula'i, wallahi na yi mamakin waɗannan matan ne. Allah ci kunna indi, waɗanda suke tare da ni a yanzu din nan. Falamma sami'na sautaka, lokacin da suka ji muryarka ka nemi izinin shigowa, ibtadarna alhijaba, sai suka yi garajen daukan hijabi kowa ta sa. Da ka ji gidan nan ko hayaniyar da ake, amma kana zuwa cit. Sayyidina Umar ya ce, fa anta ahaqqu an yahabna ya Rasulullah, idan kwarjini ne, idan tsoro ne, ai kai yafi cancanta a ji tsoro, ba ni ba. Sun makala Umar, sannan sai na Umar ya ce, ya aduwa ce an fusi hinna, kaga makiyan rayukanku ko? Kaga ya auka musu kenan da fada, makiyan rayukansu. A tahabna ni wala tahabna Rasulullah, yanzu kuna tsoro na, amma ba ku tsoron manzon Allah? Ni sai na Umar. Sai suka ce, kware kuwa. Mata annabi kenan sallallahu alaihi wasallam suka ce, muna tsoron ka, ba mu tsoron manzon Allah. Suka bashi amsa, suka ce masa, anta afaddu wa aghladu min rasulillah, shi manzon Allah mai saukin kai ne, bayi da kaushin hali, kai ko ba haka kake ba? Kaga dole mun fi jin tsoron ka. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, iha ibn al-Khattab, babu shakka haka ne ya kai dan al-Khattab wallazi nafsi bi yadihi ina ma rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa malakiyaka shaytanu salikan fajjan qat shaytan bai taba ganin karatsa wani kwari ba illa salaka fajjan ghayra fajjika face shaytan ya canza wannan hanya ya ratsa wani kwari sabanin naka kaga annabi ya faɗa mara gaban sa sai da ma ya rantse na rantse da wanda rayuwa take hannunsa shaytan bai taba ganin ka a wani kwari ba face ya canza wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaban sayyidina Umar me dalili saboda tabbatar da sayyidina Umar imaninsa yayi karfi wannan magana da aka mar ba zai sa ya fandare ba yanzu kaga in aka gaya ma wani ai kai da shaytan ba ku haduwa to sai ya daina masalla hadisi na gaba haddathana Muhammad qala haddathana Ibrahim ibn al-Munzir al-Qurashi قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا ابو ابي فتو محمد بن فليح يجي بابانا يا بامو لاباري شيني فليح بن سليمان انا عبد الله بن عبد الرحمن انا ابي يونس مولى عائشه واتو دا باوان عائشه ني كافين تا ينتاشي ان عائشه قالت عائشه الله يكرمها تيردا تبادى لاباري استاذنا رجل على رسول الله wani mutum ya nemi izinin ya shigo ga annabi sallallahu alaihi wasallam faqala rasulullah sai manzo Allah yace bi isa ibn al-ashira tir da dan dangi falamma dakala hashalahu lokacin da mutumin ya shigo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sassauta masa wan basata ilayhi kuma shinfida masa wato shinfida masa hali wato ya sawwake masa falamma kharaja ar-rajul lokacin da mutumin ya fita ista'zana akhar sai ga wani mutum ya shigo ya nemi izini kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni'ma ibnul ashira ma dalla da dan dangi falamma dakala lam yanbasit ilayhi lokacin da ya shigo annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama wato bai sawwake mar ba kamar yanda aka karbu wancan da girmamawa aka bashi wurin zama kuma gashi kafin ya shigo annabi ya ce tir da dan dangi yake ga ma Aisha kamar yadda muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne ta hanyar wahayi ya riga ya san gaba da baya bisa ga labarin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi kai baka da ikon haka kamar khususiya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ku da ya shigo Allah ya riga ya sanar da shi halayen mutume annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai ma dalla da dan dangi amma da ya shigo kuma annabi bai masa karba irin na wancan ba lam yanbasita ilayhi wato bai mar sauki ba kaman basata ila al-akhar kaman da yanda yayi sauki ga wancan walam yahisha ilayhi wato bai tausasa mar ba kaman hashal al-akhar kaman da yanda ya tausasa halinsa ga wancan falamma kharaja lokacin da ya fita kultu sai nace ya rasulullah qultu li fulan ma qulta ko ka faɗi abinda ka faɗa game da wane kafin ya shigo ka ce tir da dan dangi amma duk da haka hashashta lahu ka tausasa masa lokacin da ya shigo wa qulta li fulanin ma qulta shi ko wancan nabi ka faɗa mar abinda ka faɗa wato ka ce ma dalla da dan dangi wa lam araka sana'ta mislahu amma ba kai irin wancan ba kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Aisha inna min sharrin nas yana daga sharrin mutane manit tuqiya li fuhshihi wanda ake kiyaye shi saboda tsoron alfashinsa wato akwai mutumin da ake daraja shi ba dan halinsa a saboda a rabu da shi lafiya dan a rabu da shi lafiya kaga an mutunta shi ya zo an karbe shi an mar komi na girmamawa ba dan wai ana daraja shi bane a'a saboda wato fandarere ne in ba a mar haka ba to za a ji jiki zai jawo wani bakin sharri wannan dalilin yasa sai a daraja shi dan a rabu lafiya kuma haka ne har yanzu akwai mutanen da in ka hadu da su saboda sanin masharranta ne kaffa kaffa kake kar ma kai wani kuskure dan wani sai ya buge ka saboda kana tsoron ku rabu lafiya to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane iri biyu ne akwai wanda ana daraja shi saboda tsoron sharrinsa wanda shi yasa in kaga ana daraja ka karka daukawa halinka ne la kai kokarin duba halinka tana yiwa ma halin tsiya ne ana kokarin daraja kai ne don a rabu da kai lafiya to amma hadisin yana da rauni illa dai karshen inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min sharrin nasi man iftaqiya li fawshi, wannan gaskiya ne, amma cewa wani mutum ya shigo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa bi isa ibn al-ashira, wato banda labari hadisin ya inganta kuma yana tafi a littafin zamu kawo gare shi insha Allah, hadisin 1311 sai babi na 155 yukhsa fi wujuhil maddahin, a watsa ƙasa a fuskokin masu kirari. Littafin Aunul Ma'bud mujallal 13 shafin 159 al-maddahuna hum alladhina takhazu madhan nasi adatan, suwaye ake kira masu kirari, sune waɗanda suka riki kirari ga mutane a matsayin hanyar abincinsu, kaga maroka kenan da mawaka. Waja'aluhu bida'atan yasta'kiluna bihi al-mamduha wa yaftinunahu, sun dauki kirari a matsayin sana'a, da kirari suke cin abinci, wannan kirarin da shi suke halaka mutane. Fa amma man madaha ar-rajul 'ala al-fi'l al-hasan targhiban lahu fi amsalihi, kai yabo kawai don kai, ba a cewa ba a kiranka al-maddahu tahriban lin-nasi 'ala al-ibtida'i bihi fi ashbahihi fa laysa bimaddahin, ba a kiran mutum al-maddahu mai tsananta yabo saboda kawai ka yaba wa mutum akan wani abu da ya aikata. Wanda ya rike kirari a matsayin sana'a shine ake magana akan sa, shine al-maddahu. Shine al-Imam al-Bukhari yace wannan babu, yana magana akan cewa idan aka samu masu kirari a zuba ƙasa a fuskokin su. Hadisin 339 haddathana Muhammad qala haddathana Ali ibn Abdullah qala haddathana Abdurrahman bin Mahdi qala haddathana Sulaiman bin Sa'id an Habib bin Abi Thabit an Mujahid عن أبي معمر شيني عبد الله بن صخبرة الأزدي قال أبو معمر يتي قام رجل يثني على أمير من الأمراء أن تقسام ونمتن ديزابرة ينا يبوغ ونقومنا دكتكين قومنوني زامن تابعي ينا كراري قريشي. فجعل المكداد صحابي النبي صلى الله عليه وسلم shi kuwa ya hasi fi wajhihi turaba, sai yana ɗiban turbaya yana watsawa a fuskar wannan mai yabo din mai kirarin. Wani ya tashi yana kirari ga wani gwamna, sahabin manzon Allah ya dinga ɗiban ƙasa yana watsawa a fuskar shi. Wa kala kuma sai ya ce amarana rasulullah, manzon Allah ne ya mana umarni, an nahfiya fi wujuhil maddahina turaba, mu rika watsa turbaya a fuskokin masu kirari. Al-maddahin su ne masu kirari. Hadisin yana sahihu Muslim kitabu zuhdi babu nahi anil madhi idha kana fihi ifraq, yana silsilatu sahiha, hadisi na 912. Yana dai da kyau mu gane bambancin yabo mai kyau da yabo mara kyau. Yanda ake gane yabo mai kyau, mun yi magana akan alamomi guda hudu. Na ɗaya, abinda duk za a faɗa ya tabbata gaskiya. Na biyu, yabon da za a yi a yi tsakatsaki kar a tsananta. Na uku, ya zama an aminta, shi wanda ake yabo din yabon da ake mar ba zai zama fitina gare shi ba. Na hudu, shine a kayyade yabo din da cewa wala uzakki alallahi ahadan ahsibuhu kaza wa kaza, ba na tsarkake kowa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To idan yabo ya saba ma waɗannan sharuɗa alamomi guda hudu, ya zama kirari. Duk wanda yake yin haka, al-miqdad yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace a watsa mar ƙasa a fuska. Amma game da fahimtar hadisin, akwai sabani da aka samu in ka duba sharhun Nawawi ala sahihi Muslim juz'i na 18 shafi na 128. Al-Imam Nawawi yace hadha al-hadis kad hamalahu ala zahirihi al-miqdad, shi dai al-miqdad shi da ya ruwaito hadisin yayi aiki da hadisin zahirin sa. Al-miqdad yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni, inda duk muka ga wani yana kirari na ƙarya, to mu watsa mar ƙasa a fuska. Kuma ya watsa ƙasa a fuskar wani wanda yake kirari ga wani gwamna. Al-Imam Nawawi yace kaga an samu wanda ya aiki da hadisin zahirin sa. Wa wafaqahu ta'ifatun, kuma wasu malamai sun goyi baya haka. Saboda haka har yanzu akwai wadanda suke ganin idan an samu mutumin da ke kirari na ƙarya, ya kamata a yi mar haka. Saboda me? Saboda cewar al-miqdad umurni ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda abin da ke biyo baya yana da hadarin gaske. In ka lura, mawaka masu kira da mutane suna da kaso wajen lalacewar tarbiyyar al'umma, suna da kaso wajen rashin cin nasara, wato na shugabanci. don haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai sassauta ba game da al'amarin su wa kanu yahsuna turaba fi wajhihi haqiqa al-imam an-nawawi yace a zamanin farko zamanin sahabbai tabi'ai an samu malaman da suka yi aiki da wannan hadisi zahiri duk inda aka samu mai kirari ana watsa markasa a fuska saboda bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam to amma wasu malamai fa suka ce la ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba ba wai manzon Allah yana nufin ka ɗebi ƙasa ka watsa a fuskar mutum bane ma'ana hu khayyibuhum ma'ana sa ita ce ku yi watsi da su idan maroki ya tashi yana kirari ya gama kirari sai ka yi watsi da shi ka shiga motar kai ta yakka kar ka bashi kokobo shine abin nufi kaga ka kaskantar da shi kenan fala tu'azzimu fala tu'tuhum shay'an limadhihim kar ku ba su komi in ka ba in baka bashi komi ba kamar ka watsa mar kasa ne saboda ai kudi yake so ka watsa mar sai baka watsa mar kudin ba sai ka watsi da shi kai tafiyar ka kamar ka ɗebi kasa ne ka watsa mishi saboda ya gama kirari gare ka bai cimma bukatarsa ba saboda haka anan abinda ake nufi shine idan aka samu mutum yana kirari ba wai a ɗebi kasan a watsa bane ana nufin kar a biya mar bukata duk abin da yake nema kar a bashi wasu kuma suka ce abinda ma hadisin yake nufi shine idan aka ana muku kirari kai ne wani ai kaza da kaza to sai ka tuna cewa halittar kafa daga kasa ce abinda manzon Allah yake nufi kenan fatawabu wala tu'jab kaga za ku yi tawali'u babu ji da kai shine al-imamu Nawawi yace wannan fahimtar ita ce take da rauni amma kaga fahimta biyu dinnan suna da karfi kashi na farko na malamai waɗanda ke cewa ayi aiki da hadisin a ɗebi kasa a watsa a fuskar masu kirari suna da yawa an samu magabata waɗanda ke da wannan fahimta daga cikin su akwai al-miqdad da ya ruwaito hadisin nan ba shi kadai bane kashi na biyu kuma suka ce a ba za a watsa ƙasa a fuskar mutum ba meye hujjar su saboda akwai hadisai da yawa da suke magana akan a daraja fuskar dan adam ko da haddi ake ba a dukar fuskar mutum fuska tana da daraja to yaya ko annabi sallallahu alaihi wasallam za a ce yayi umarni ne a ɗebi ƙasa a watsa a fuskar mutum kaga ba a daraja fuska din ba saboda haka ba wai zahirin hadisin manzo yake nufi ba yana nufin ayi watsi da su ne in ka duba Fathul Bari mujallal na 10478 da Tuhfatul Ahwazi a mujallal na 6182 da wato wannan ya nuna cewa akwai sabani da aka samu wajen fahimtar shi wannan hadisi akwai waɗanda sun aike da hadisin zahirinsa wanda cikinsu har da shi al-Miqdad bin al-Aswad wanda sahabi ne da ya rawaito hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam illa dai abinda malamai suka yi magana akai shine idan aka samu wani yayi kirari gare ka idan aka samu wani ya maka kirari to akwai abinda ya kamata kai kuma kai shine irin abinda ake cewa an samu wani daga cikin salaf ya aikata ana cewa sayyidina Abubakar ne yana shu'abul iman na al-Imam al-Baihaqi yana Fathul Bari mujallal na 13 shafin 620 idan mudihar rajulu fi wajhihi idan aka yi ma kirari a gabanka sai ka ce Allahumma ghafirli ma la ya'lamuna ya Allah ka gafarta min abinda su basu sani ba wala tu'akhizni bima yaquluna kuma kar ka kama ni da laifin abinda suke fada saboda sun wuce iyaka waj'alni khairan mimma yazunnuna kuma ka sa in fi abinda suke tammani kaga wannan addu'ar ake so kai kuma kai in kayi wannan addu'a Allah zai kare ka daga hadarin kirari hadarin yabo ya Allah ka gafarta min abinda basu sani ba domin duk wanda yake kirara ka akwai abinda bai sani ba to kai kuma kana nuna ma Allah wato kai ka gaza baka kai yanda mutanen suke dauka ba don haka Allah ya gafarta ma kuskuren da su basu sani ba kuma kar ya kama ka da laifin abinda suka fada domin idan aka yi laifi a gabanka in baka kyamata ba to kai ma kana da naka kaso don haka sai ka ce wala tu'akhizni bima yaqulun Allah kar ka kama ni da laifin abin da mutanen nan suka fada sai ka ce waj'alni khairan mimma yazunnun ka sa in zama mafi alkhairi akan abin da suke tammani hadisi na gaba haddathana Muhammad qala haddathana Musa bin Isma'il qala haddathana Hammad bin Salama al-Basri an Ali bin al-Hakam an Ata' bin Abi Rabah Ata' bin Abi Rabah tabi'i ne sai ba da labari za a kawo kuma sahabi na biyu anna rajulan kana yamdahu rajulan inda ibn umara wani mutum ya kasance yana yabo yana kirari ga wani mutum a kusa da Abdullahi dan Umar kaga Abdullahi bin Umar shi ma sahabi ne فجعل ابن عمر يحص التراب نحو فيه سي عبد الله دان عمر yana watsa kasa ta saitin bakin mutumin wato ya kama dubi bakin sa kafin ya watsa kasan wa qala sai abdullah ibn umar yace qala rasulullah manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ra'aytumul maddahin idan kun ga masu kirari fahsu fi wujuhihim turaba sai ku watsa kasa a fuskokin su hadisin ya inganta yana silsilatu sahiha hadisin 912 kaga an samu wani sahabi kuma shi ma yayi aiki da wannan hadisin ya watsa kasa a fuskar mai kirari wanda yake wato yabo na ƙarya sai hadisi na ƙarshe حدثنا محمد قال حدثنا موسى بن اسماعيل التبوزكي قال حدثنا ابو عوانه شيني الوضاح بن عبد الله اليشكري عن ابي بشير جعفر بن اياس عن عبد الله بن شقيق عن رجاء بن ابي رجاء عن مهجن ابن الادرع الاسلمي مهجن صحابي رجاء بن ابي رجاء تابعين يبعد لاباري kala raja'u raja'u din ya bada labari shi wannan tabi'i din yace akabaltu ma mihjan zata yaumin wata rana da ni da mihjan sahabi ne ni da mihjan mun tinkari masallaci a garin basra hatta tahayna ila masjid ahli albasra wato sai da muka isa masallaci mun karasa in tahayna mun isa ga masallacin basra muna isa masallacin fa iza buraidatul aslami ala babin min abwabil masjid jalisu sai ga buraidatul aslami kaga shi ma sahabi ne ga buraida yana kofa daga cikin kofofin masallacin yana zaune kala yace wa kana fil masjid rajul yuqalu lahu sukbata a masallacin akwai wani da ake kiran su sukbatu shi sukba din nan yutilu salata yana tsawaita sallah a cikin masallacin akwai wani mutum ana kiransa sukuba yana dadewa a sallah falamman tahayna ila babil masjid lokacin da muka iso kofar masallacin wa alaihi burda yana sanye da farin tufafi shi wato buraida kenan wa kana buraidatu sahiba muzahatin shi kuwa buraida wannan sahabi din mutum ne mai yawan wasa shine al muzahat yakan yi raha yakan yi wasa magana ta wasa fa qala sai yace ya mihjan lokacin da ya ga mun iso kenan kaga mihjan sahabi ne shi tabi'i ne yake bada labari sun isa masallaci da shi da sahabi shine mihjan sun isa masallacin suka taras da wani sahabi a kofar masallacin yana zaune ga wani a cikin masallacin ana kiransa sukbatu yana dadewa a sallah muna isowa sai sahabin buraida yace ya kai mihjan atusalli kama yusalli sukbatu kai ma kana sallah ne yanda wancan sukuba din nan yake sallah irin dadewa wannan haka kai ma kake yi wannan hikima ce na wa'azi akwai abin da yasa ya faɗa haka shi buraida saboda yana da labarin wani abu wanda ya auku ma shi kansa mihjan a zamanin manzon Allah amma shi wannan da yake dadewa a sallah ai bai zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka bai san abin da ya aukun ba shi yasa yake irin wannan sallah shine buraida ana yana zaune cikin ikon Allah sai ga mihjan ya iso yana isowa sai yace mihjan kai ma kana sallah irin ta sukubatu ne falam yarda alaihi mihjan bai bashi amsa ba ko raja'a ya koma kala yace kala mihjan sai mihjan ya bada labarin abin da ya auku yake gaya masa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zamanin annabi yana da rai wata rana akhadha bi yadi ya kama hannuna fantalaqna sai muka tafi namshi hatta sa'idna uhudan muna ta tafiya daga cikin garin madina muka bar garin madina har muka hau dutsen uhudu kaga sun yi tafiyar mai nisa daga tsakiyar madina fa ashrafa ala almadina sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hango garin madina gaba dayansa da ni da manzon Allah muka hau saman dutsen Madina fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wailu ummiha min qarya kaico wato ga uwar wannan gari kamar magana ce irin wacce muka yi dazu larabawa sukan fadi haka dan mamaki wato kamar ka dubi gari ne mai fadi kace ta wannan gari yayi girma annabi sallallahu alaihi wasallam yana sama yace wailu ummiha min qarya kai to ga gatumar wannan wato alƙarya, bi ma'ana alƙarya ce ta isa wajen girma, kamar manzo Allah yana nufin wani gari ya kai Madina girma, sai ce duk da haka ya turquha ahluha, mutanen garin nan za su guji garin nan, ka a'amara ma ta kunu lokacin da tafi rayuwa, lokacin da take kasancewa mafi rayuwa fiye da yanzu, lokacin da tafi cika fiye da yanzu, lokacin da tafi dadi fiye da yanzu. Akwai zamani na zuwa, annabi ya faɗa, ya ce garin nan mutane za su fita, za su gudu, shine zamanin da dajjal zai bayyana, ya ati haddajjal, dajjal zai taho garin, saboda haka mutane na ta gudu, ba su san cewa Allah ya yi magarin garkuwa ba. Fa yajidu ala kulli babi min abwabiha malakan, idan dajjal ya iso Madina zai taras da mala'ika a kowace kofa daga kofofin Madina. Fala ya dukuluha, saboda haka dajjal ba zai iya shigan garin ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana saman kan dutsen Uhud da shi da mihjan, sun man hadara, sannan sai manzo Allah ya gangaro, hatta idza kunna bil masjid, har sai da muka shigo masallaci. Idan an iso masallaci, kaga an iso gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan, wanda tsakanin dutsen da masallacin ya kai kilomita 10. Amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fita ya hawo wannan dutse ba sau ɗaya ba, yakan tafi da sahabbai lokuta lokuta. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso masallaci, fara'a rasulullahi rajulan yusalli, sai manzo Allah ya ga wani mutum yana sallah, wa yasjudu yana sujuda, wa yarka'u yana ruku'u, wato yana dadewa a sallar kenan. Fa qala li rasulullahi, sai manzo Allah ya ce min man haza, wancan waye? Fa akhadtu uturihi, sai na riki kirari gare shi. Uturihi kalmar al-itra'u, fa akhadtu uturihi, sai na riki kirari ga wannan mutum, ai wane, wai ibada, ai duk garin nan babu kan baka ganin sallar sa ya rasulullah. Fa qultu ya rasulullah, nace manzo Allah, haza fulanu, wannan shine wane, wa haza shine kaza, shine kaza. Fa qala, sai manzo Allah yace amsik dakata, rike bakinka, la tusmi'uhu, karka yadda yaji, fa tuhlikahu, don haka zaka halaka shi, karka yadda yaji don ko zaka halaka shi. Kala yace fantalaka, wannan shine mahallin shahid ga ainihin labari, fantalaka yamshi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiya, hatta idza kana inda hujarihi, sai da ya iso ainihin gidajen matansa, ya iso ainihin inda dakunan matansa suke, lokacin lakinnahu nafada yadayhi, bi ma'ana sai ya jefar da hannuwansa, wato sai lokacin ya sake hannuwan mihjan. Yana daga tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam, in ya rike hannunka bai sakewa sai kai ka fara sakewa, amma yanzu tunda an iso gida fa kaga manzon Allah ya sake, saboda zai shiga gida. Sun makala, sannan sai ya ce mashi mihjan, yana so ya mar bayani game da wancan mutumin da yake kirari din, saboda yana sallah yana dadewa. Manzon Allah ya ce inna khayra dinikum aisaru, mafi alkhairin addinin ku shi yafi sauki. Inna khayra dinikum aisaru, mafi alkhairin addinin ku shine mafi sauki. Salasan, sai da ya faɗa sau uku, manzo Allah ya faɗa mar, sannan sai ya shiga gida ya bashi. Me ya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana ishara da shi? Ba wai ka dade a sallah shine Allah yake so ba, sallar ayita da kamala, kuma a takaice da zaka samu ka biya bukatarka, wannan shine. Amma mutum ya wahal da kansa a sallah, wannan baya cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba ma. Wannan dalilin yasa Buraida lokacin da ya hangi mihjan a garin Basra, a bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ga wani mutum saka ba a cikin masallaci yana dadewa a sallah, sai shi Buraida ya ce a mihjan, ko kana sallah ne irin saka ba? Saboda Buraida ya san abin da ya faru zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da shi mihjan yayi kirari ga wani mutum saboda yana dadewa a sallah. Ga abin da manzo Allah ya faɗa mar, Allah ya sa mun gane, hadisin yana silsilatu sahiha, hadisi yana 1635. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.